una tare da mommy. Fine girl like your mommy, ta kirani. You told me say kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko ka san in ta kama kayan kido ba ta bari ko. Daddy no ni daddy bibi banda sisi. In na je gurin ta kido zan ta kan APC. Yamana lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money. Kido no be light na da yan samari just kar ka manta wannan guy din na fawa ta money. Eh kawai ka batta ni kido zana ganta so nake na samu from number 1 ta kawanta. Baba ba kido kar ka sata kashe kanta just ka san mace ce kuma rauni bagareta. Jiya ta kira ni ma bata da hoda. Wana zo cikin rufu bilik ne mata order. Okay na tina din dinna da Land Rover ba tana yawan kira na wai in zo in bata roba. Haba DBB ma ga ke take easy kar ka manta wannan yarinyar na da easy. Kido na sani but ina da magani ni kawai ina ganin zan gudu ma in bar gari. Hey haba DBB ma ga ka bugi kirji zo mu je na raka kan mu nuna ba mu tinci amana. Lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money. Da lashan kudi na kido ta saka ni wahala. Yanzu wanke ma tana nema ta gagara. Yamana karka damu DBB na san halinta. Amma karka damu kido zan yi maganinta. Kido just ka manta amma sai na dauki fansa. This girl ta yi min abin da ya wuce in manta. Yamana na gaya ma ai ni ma sai na rama bot. Amma karka damu na ga gayan da ta kama. I be remember since MD ya gaya min this girl she wanna cheat me amma na ki na biye mai. Yamana tana kira na kiran na ta tsorata ni amma na fuskanci kawai so take ta illata ni. Kido na gaji now ina san agaji. This girl ta gama da ni ina ta rangaji. Yamana bani barinta ayo dole na ganta bot. Amma kar ku damu yau ne ranan maganinta. Yamana lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money, lasha money. Ya ake kira da lasha money.